العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kawo mu wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na Khawatirul Qur'aniyya yau na 13 ga watan Rabiul Jumadal Ula hijira ta manzon sira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda shine daidai da 8 ga watan 1 2020 muna cikin suratul baqara mun tsaya daidai aya ta
212 واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله لا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kanan nasu ummatan wahida mutane da sun kasance al'umma guda a dunkule babu rabe rabe fa ba'asallahu an-nabiyyin sai Allah madaukakin sarki ya aiko da annabawa mubashirina suna masu albishiri da wanda ya kata aikin alheri sakamako shi gida aljanna wa munzirin kuma suna masu galgadi suna jan kunne akan duk wanda ya aikata aikin sabo Allah ya kiyaye gidan shi gidan wuta ne wa anzala ma'ahumul kitaba Allah sai sabka da littahi tare da waɗannan annabawan bil haqqi da gaskiya liyahkuma bainan nas dan su yi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu cikin abin da suka saba fihi a cikin shi wa makhtalafa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ba su saba ba fihi a cikin shi ma'ana kenan abin da Allah ya sabko na gaskiya illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyina bas saba ba da abin da aka zo musu da shi sai lokacin da aka zo da shi sai suka saba ba da ma ja'atuhumul bayyina kuma a bayyane ba wani abu ne wanda yake boyayye ga manzo ga addini ga alqur'ani Allah ya sabko da shi bagayan bainahum dan hasada ko keta ko kiyashi wanda yake tsakanin su فهدى الله الذين امنوا الله sai yake cewa sai shiryar da wanda suke masu imani lima ikhtalafu fihi cikin abin da suka saba sai Allah ya shiryar da su min alhaqi sai ya kai su zuwa ga gaskiya bi iznihi da iznin shi ubangiji madaukakin sarki wallahu la yahdi wallahu yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya so ila siratul mustaqim zuwa ga hanya war take mai kyakkiya akwai ruwaya ta ibnu jarir at-tabari daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana baina nuhan kana baina nuhu wa adam 10 qurun ya kasance tsakanin nuhu alayhi salam da annabi adam kenan karni guda 20 shekara 100 kenan shekara 2000 za a ci wannan duka lahiya launi mutane bauta Allah suke babu shirka babu duwani mutane suna a dunkule akan gaskiya ba samu wani sabani ba Abdullah Abbas yace kulluhum ala shari'ati min al-haq duka suna kan shari'a ta gaskiya waqtalafu sai suka saba fa ba sallahu an-nabiyina wa mushrikin wa munzirin ana nan yau da gobe bayan wannan karni 20 sai sabani yazo sabani na addini ko kuma babban sabani wanda malamai suke bayani shine na shirka da Allah da aka yi gama Allah da wani shikenan sai Allah ya sabko da annabawa da littawai dan su shiryar da mutane zuwa gaskiya dan a duk wankan wani saban Allah da duk wani zunubi babu wanda yake shirka da Allah malam sai yake cewa mutane sun kasance ala millati Adam alayhi salam addinin da annabi Adam yake akan shi mutane akai suke shekaru aru aru hatta abadul asnama lokacin da wuri ya tsawo zamani ya ja sai mutane suke bota ma gumakai fa wasallahu ilayhi nuhan sai Allah ya sabko da annabi nuhu alayhi salam fa kana awwal rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ardi annabi nuhu alayhi salam shine horkon annabin da Allah ya sauke shedan ya wawaitar da hankalin mutanen shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nuhu yake wa mu labari ya usa da ya gusa da nasra mutane ne nagari mu ce malumai ne manya-manya wanda suke sa mutane hanya suna bauta Allah da suka mutu sai shedan ya ce me yasa ba a yi surar su ba dan a riga tuna su a zo a yi wani gumki mana irin wanda ake na yanzu saboda tuna mutum wanda ya wani majinta lokacin da aka yi kawai ana yi ne ana kallon su ana wucewa ana ta harkoki tunda an san dan me aka yi su dan a riga tunawa da su ne to lokacin da uwayen suka rasu sai diya da jikoki suka zo sai shedan ya zo ya ce ai uwayen ku da an sun zo nan sai sun dan tsaya sun ka kalle su sun yi roko sai su wuce to haka shedan ya rinjaye su har ya zamanto in mutum bukatar shi bata biya ba sai ya zo wajen su in mutum ya rasa abu kaza sai ya zo nan to daga nan ne shirka ta fara sai Allah madaukakin sarki ya aiko da annabi Nuhu alayhi salam cewa a bar waɗannan ba abun bauta bane Allah shi kadai shine abun bauta kina wannan shine kana nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq Allah kuma ya sabkar da litahi wannan litahin kuma Allah ya sabko shi ne dan gaskiya da yahudawa da nasarawa dukkan su kahin zaman alqur'ani da addini kahin bayanan manzo sallallahu alaihi wasallama kowa yana jiran gaskiya ne su yahudawa suna cewa nasarawa ai annabi zai zo daga cikin mu zamu gamu da shi mu yake ku su ma nasarawa sai su ce ma yahudawa ai a cikin mu zai huto sai mu gamu mu yake ku to su ko larabawa daman da yake su suna bin addinin annabi ibrahim ne wanda aka shirkita basu da ta magana ana nan Allah subhanahu wataala sai saukar da manzo a cikin su su larabawa kenan ba yahudawa ba ba nasarawa ba to sai suka kasa imani saboda mi saboda hasada dan mi annabin bai huto daga cikin su ba su yahudawa haka su ma nasarawa dan me yasa Allah madaukakin sarki bai aiko da annabin ba a cikin su wannan shine abin da ya hana su imani to shi ko Allah ya ara yana aiko da manzo ne a aiko musu litatawai bil haqqi dan sanya mutane kan hanya war take mai kyau a musu hukunci abinda suka saba sai a ce kaza shine mai kyau kaza shine mara kyau to kaga kenan a rayuwar mu ta yau da gobe a matsayin mu na masu imani duk lokacin da aka samu sabani tsakanin wannan jama'a da wannan jama'a ko tsakanin wannan da wannan ko waccan da waccan meye zai mana shari'a meye ne zai samu hanya gaskiya shine alqur'ani mai girma qala Allah qala rasul abun nan da ake magana akan shi na kasancewa addini ne sai mu diba qur'ani mu gani a wace aya ce haka kuma ko kuma hadisi ne manzo sallallahu alaihi wasallama sai mu ga wani hadisi ne suke bayani akan cewa wannan abun addini ne to kenan kaga idan muka yi haka sai ya zama tuba burkici babu garrama babu wanda zai ci an bi ra'ayin shi a ayatul qur'ani aka bi ko kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai ruwaya ta Abdul Razzaq daga Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wada Allah madaukakin sarki fa hada Allahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaq bi izni yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalkashin wannan ayat ko kuma wannan gabar fa hada Allahu allazina amanu yace nahanu al-akhiruna awwaluna yawm al-qiyama sallallahu alaihi wasallama yace mu mu ne na karshe to amma kuma mu ne horko a gobe kiyama yace nanu awwalun nas dukhulan al-jannata kuma mu ne horkon wanda za mu rigayi kowa shiga al-janna duk da cewa al'ummomi da yawa sun huce to mu ne na fara al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa bayda annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim an ba su littafi kahin mu mu kuma an ba mu littafi bayan su to amma kuma mu za mu rigaye su fa hadana Allahu lima ikhtalafu fihi min alhaq bi izni sallallahu alaihi wasallama sai ce mu Allah ya shiryar da mu kenene magana da al'umma gaba daya ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mu akwai abubuwa na sabani da yawa yahudawa sun sassaba nasarawa sun sassaba to al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya shiryar da ita da izinin ubangiji sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa hazal yawmul ladhi ikhtalafu fihi fa hadana Allahu lahu yana magana ne a ranar juma'a sai yake cewa kamar yau wannan ranar ta juma'a tana daga cikin ranar da yahudawa da nasarawa aka yi ta sabani a wace rana ce a ina ne to manzo sai ya ce mu sai Allah ya shiryar da mu ita ranar juma'a yace fa nasu lana fihi tab'un mutane suna bin mu ne in ka dauki subudu tana zuwa bayan juma'a ladi tana zuwa bayan subudu ma'ana kenan mu ne a horko sai an yi juma'a za a yi subudu a yi ladi sallallahu alaihi wasallama sai yace fa gadan lil yahud yace gobe ta yahudawa ce kina ranar subudu wa ba'da gadan lin nasara kuma jibi ta nasarawa ce kenan kaga mu ne a gaban su kuma Allah ne ya shiryar da wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa ranar juma'a wannan ita ce wannan rana wa qal zaid ibn aslam sai yake cewa fa ikhtalafu fi yawm alqiyama ana zancen yaushe za a tashi alqiyama uza da sai annabi ya karantar da mu cewa ranar juma'a to su kuma suna ta jayayya a wace rana za a yi kiyama a wace rana ne za ta afku sai Allah ya shiryar da wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama su yahudawa sai suka riki ranar subdu su ko nasarawa sai suka riki ranar ladi al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya shiryar da ita da ranar juma'a kenan wannan shari'a ce ga Allah sai sallallahu alaihi wasallama kuma malai sai yake cewa wa ikhtalafu fil qibla lokacin da ake magana alqibla da za a kalla ayi sallah su nasarawa sai suka kalli kawai gabas inda rana tana wutowa sai a daga kallon gabas nan ne alqibla duk inda nasara yake sai kalli gabas al-mashriq su ko yahudawa sai suka dauki baitul maqdis shine alqibla to malai sai yake cewa fa hada Allahu ummata Muhammad lilqibla sallallahu alaihi wasallama wannan al'umma kuma ta manzo sai aka shirar da ita alqibla dakin Ka'aba haka kuma sun saba cikin abin da ya shahi sallah ya ake sallah raka'a nawa ne a ina ne ake yi mala yace faminhum man yarka wa la yasjud ana samun ma wani sallar shi kawai sai ya tsaye in yi ruku'i babu sujada wani ma ya yi sujada kadai wani ya raka'a daya wani ya raka'a biyu sun sassaba a ciki an rasa yane ne kuma mala yace wa minhum man yasjud wa la yarka wani kuma zaka sami yana sujada amma babu ruku'i a cikin sallar shi wa minhum man yusalli wa la yatakallamu wa minhum man yusalli wa huwa yamshi wani ma yana sallah yana tahiyya wani ma yana sallah yana hira mana kenan sabani ne iri iri wanda yake tare da su fa hada Allahu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lil haqq min zalika sai Allah ya shiryar da al'umma annabi gaskiya a cikin abin da ya shahi sallah ga sunan salloli guda biyar kowace a tsare da yawan rukuinta da yawan rukuinta da sujudarta da kuma sallama abin da ya shahi azumi su ma sabani tsakanin yahudawa da nasarawa yaya ake azumi a wani lokaci ne yaushe za a yi shi wasu su yi azumin malaji fa minhum man yasumu ba'da an-nahar wa minhum man yasumu an ba'di at-ta'am wani azumin su sai su ce daga sahe zuwa zawali ya isa, wani kuma a ce daga zawali zuwa faduwar rana, wasu kuma a su ce a azumin da abinci da kaza ne ba a ci ba, amma sauran abinci ana iya ci. Fahada Allahu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li haqqi min zalika, sai Allah ya shirya da annabi wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka gashi shahru ramadan, watan ramadan ne ake azumta kwana 30 ko kuma 29. Haka abin da ya shafi annabi Ibrahim alaihi salam, Yahudawa suka ce su annabi Ibrahim nasu ne ba Yahudi ne, su kuma Nasarawa su ma suka ce a'a annabi Ibrahim ba Nasari ne. To sai Allah ya shiryar da wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama, waja'alahu Allahu hanifan musliman, sai Allah ya sanya annabi Ibrahim shi ba Yahudi bane, Allah ya gaya mana alqur'ani shi ba Nasari bane, a'a shi yana kan hanyar mutanen da ba su bautar wani, sai Allah kadai ake bauta ma, wannan ita ce hanya annabi Ibrahim. Haka abin da ya shafi Isa dan Maryam, Yahudawa kwata-kwata suka karyata shi, suka ce babu wani annabi Isa. Ai Maryam alayhis salam mana suka gaya mata magana mummuna cewa aiki ne ta yi mara kyau ta samu Isa alayhis salam. Yahudawa haka suka karyata shi, suka ta korar shi, har suka raya cewa sun kashe shi. To haka su kuma Yahudawa Nasarawa sai suka dauke shi ai cewa shi dan Allah ne, shi Isa alayhis salam. To kaga wannan duka sabani ne, waɗannan ba kan gaskiya suke ba, waɗannan ba kan gaskiya ba suke ba. To sai Allah ya shirya da al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam, fa hada Allahu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-haq, sai ya kasance waja'alahu Allahu ruhahu wa kalimatahu, annabi Isa alaihis salam in ana magana akan annabi Isa ruhin Allah ne, kalma ubangiji ne, bawa ne Allah, manzo ne Allah ya aiko shi. To kaga wannan duka suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ke mana bayani cewa فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ, al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da ita so da yawa abubuwa waɗanda suke na gaskiya ne, ila siratul mustaqim, wannan gaba tana nihi akan cewa mala yace walahul hukm wal hujjatul baligha, ila siratul mustaqim hanya mai kekkiya, to Allah shi yake da hukunci, shi yake da hujja wanda take muqni'a, wanda za ta sa mutum ya dangana ya sakankance cewa eh gaskiya addinin gaskiya yake. Hadisi a cikin sahih Imam Bukhari da Muslim da Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi da dare yana addu'a mai muhimmanci, sai ya ce Allahumma rabbi Jibril wa Mika'il wa Israfil fatira samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم ياي روقو يچي يا الله وبجن جبريل ده ميكائيل ده اسرافيل وندا يا حق الكره حلت السما ده قسا مسنن غيبي kuma da abin da yake bayyane yace ya Allah kai kake hukunci tsakanin bayunka abinda suka yi sabani. To sallallahu alaihi wasallama sai roko yace ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga gaskiyan abinda aka yi sabani da shi. To kenan kaga haka bawa mai imani ya kamata mutum yayi roki Allah ya sanya shi hanyar gaskiya lokacin da yake cikin sabani, saboda sabani abu ne wanda ba zai gushe ba, kada mutum yayi tsammanin cewa wani abu ne sabo, an saba akan abu kaza ko an saba akan addini ko kuma an saba akan wani abu na rayuwa ne da gobe, abu ne wanda yake kamar tabi'a ta dan adam da Allah subhanahu wataala ya ba da labari cewa walzalika khalaqahu, ma'ana kenan abinda ake so ba wai sabanin ba, a so ake lokacin da ake sabani kai ka rika hararo gaskiya, duk inda kaga gaskiya to duk sabaninka da mutum to sai ka rika gaskiya ka bar wancan rikici wanda yake tsakanin ku. To wannan shine hali na mai imani, musamman kuma wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama, bai dace ba, bai kamata ba a ce akwai wani rikici saboda akwai raba garrama. Ayoyi na Alkur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya saukar ko kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattu, waɗannan su ne abubuwa na raba gardama wanda bai dace ba a ce mutum yana wata jayayya, indai hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma aya ce karara ta wadi, kenan wannan shine ni in bi shi wancan shi ma ya bi, sai ga mutane sun tai akan addini na Allah, amma da an so ko da ra'ayi to shikenan a lokacin da za a samu rabuwa, za a samu wancan ya bi can, wancan shi ma ya bi nan, kamar yadda Yahudawa suka yi ko kuma Nasarawa. To saboda haka ɗan uwa masu girma, wannan ayar a jumlata tana karantar da mu Allah subhanahu wataala a farko mutane suna dunkule ne kuma Allah madaukakin sarki kuma ma'ana ta biyu yana mana bayani akan cewa a da babu wani shirka bota Allah ake tsantsa sai da aka yi shekara kusan karni 20 kenan kusan 2000 ana kan addinin annabi Adam alayhi salam daga baya shirka ta zo ta shiga sai Allah ya aiko da annabawa to farkon su shine annabi Nuhu alayhi salam sai zo kira mutane akan cewa abota ta mu Allah shi kadai nan
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
الله سبحانه وتعالى يتشغب رجوة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة معنى كما سيماني كنا سمعنا نزاكو شغاء الجنة walamma ya'tikum bai zo muku ba masalul ladina khalaw min qablikum misali irin abubuwa na jarabawa wanda ya samu wanda suke kahin ku mana kenan kada ku tsammanin kuma haka Allah zai bar ku har ku shiga aljanna masatuhumul ba'sa'u mana abubuwa wanda suke na tsanani sun same su ko kuma cututtuka wadarra'u da abubuwa wanda suke na takura wanda zai cutar da gangar jikin su rashin lafiya da sauran su wa zulzulu kuma Allah subhanahu wataala ya gilgiza su domin gane na kirki da kuma wanda yake ba na kirki ba ma'ana kenan tsoro na bakan gaba hatta ya kula rasulu hai sai ya kai annabi yana cewa wallazina amanu da wanda suke tare da shi sahabbai mata nasrullahi yaushe ne nasarar ta ubangiji za ta zo ala sai Allah ya ce ku saurara ku bada kunnan ku cewa inna nasrullahi qarib lalle ci nasara ta Allah subhanahu wataala kusa take nan kusa Allah zai kawo nasarar shi malaki Allah subhanahu wataala anan da yace am hasibtu an tadkhulul jannata manana ana nihin ne akan abin da ya shahi abubuwa na bala'i ko kuma abubuwa na jarabawa Allah ya jaraba ka ya ga imanin naka da gaske ne ko kuma a fatar baki ne waɗanda suke kahin mu Allah ya jaraba su kina dan haka mu ma sai Allah ya jaraba mu kuma jarabawa ta kowane bangare Allah subhanahu wataala zai jaraba ka game da imaninka dan haka sai Allah subhanahu wataala sai ya ce walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum wasatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u kenan misalin wanda suke can baya sai Allah ya ba mu labari abin da yazo musu akwai cututtuka akwai rashin lafiya akwai zahi amma ka azaba ta gangar jiki jikinka ya jigumi mana ka wahala da kuma musibu to haka Allah ya musu waɗanda suke can baya to kenan kai ma idan ka shiga irin wannan hali sai ka tuna cewa akwai bayan Allah na gari Allah ya musu wannan kuma Allah yana haka ne dan ya ƙara darajar bawa sai Allah subhanahu wataala sai ya ce wa zulzulu malaje khaufan min al'ada'i zilzalan shadidan lokacin da Allah subhanahu wataala ya tsoratar da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama ya kai tsoro yayi tsanani mana kowa ya firgita sai ɗiɗiku daga cikin su Allah ya musu jarabawa wamtahinu imtihanan shadi aziman Allah ya musu jarabawa mai girma wanda ba kowa bane zai ci nasara kamar yadda hadisi ya inganta da Khabbab bin Arat annabi sallallahu alaihi wasallama shi Khabbab bin Arat sai yake cewa lokacin da tsanani ya mana tsanani sai muke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ala tansuru lana ala tad'u lana ala tad'u Allah lana yace yanzu ya manzo ba za ka taimaka mana ba ka agaza mana mana ka kirawo mana Allah ya agaje mu Allah ya kawo mana agajin shi ya kawo mana cin nasara fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna man kana qablakum sai sallallahu alaihi wasallama yake so ya ba su labari kaman ma irin jarabawan da suke ciki suna ganin a musu addu'a mana saboda addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama karbabiya ce kuma an shiga halaye iri-iri sun ga manzo yayi addu'a abu kaza ya faru to lokacin da suka shiga cikin tsananin sai su ce ya manzo kamar addu'a mana to shine zai ba su labari to duk mai imani wannan izina ne a gare shi akan cikin wata jarabawa da ka shiga sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace daga cikin waɗanda suke kahinku kana ahduhum yuda'u al-minshara ala mafriqi ra'sihi fa yukhlas ila qadamaihi yace wasu daga cikin waɗanda suka wuce jarabawa game da imani an samu waɗanda aka kawo darto aka sa daga kanshi har ƙasa har sai da aka raba shi gida biyu la yasrifuhu zalika an dini sallallahu alaihi wasallama yace wannan abin da aka mishi bai sa ya bar addini yace wani kuma wayumshatu bi amshatil hadidi ma baina lahmihi wa azmi wani kuma sai aka kawo kaman masarci amma na ƙarhe mu ce wani rato ko wani darto a rika karta jikin shi har sai ya isko kanshi azaba akan cewa sai ya bar imani da Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace la yasrifu zalika an dinihi wannan kuma bai sa ya bar addini to wannan jarabawa ce mana kenan sabai na manzo sallallahu alaihi wasallama suna ganin cewa ya kamata a musu addu'a sun so ta daga cikin wannan tsanani da suke sai annabi ya kawo musu wannan labari tabbas ko irin abin da suke ciki bai kai ba wannan sallallahu alaihi wasallama sai ya ci gaba da cewa wallahu ko wallahi la yatimanna Allahu hadha al-amra yace wannan addini da kuke gani sai Allah ya cika shi mana kenan alƙawarin Allah subhanahu wataala sai ya cika musamman lokacin da aka gazo ta ahzab ko gazo ta khandaq aka isko annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai a garin Madina za a zo a musu gama guda duk wanda yake kewaye da Larabawa tun daga Makka kowane duwani wanda suke da alaka da shi aka ce to kowa ya kawo a za a ga hamar ƙarhi da ƙarhe mai makami ya kawo mai jama'a ya kawo mai abinci mai abin hawa za a iska annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi za a musu zama guda in ya so kowa ya huta addini nan daga yau ya zamanto babu wani abu wanda ake kira suna addini kenan kowa sai ya gangamu to shine gazwatul ahzab Salman al-Farisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake shawara tsakanin sahabban shi yaya za a yi sun yi ƙarhin mu bayan da muka iya sai ce to mu muna da dubara da muke yi sai a yi rami to shine ake ce mata gazwatul khandaq sai aka yi babban rami wanda doki ba ya iya ƙetarawa ba kuma mutum ba ya iya za a iya shiga ba ya huta ba tare da an gan shi ba sai aka da yake ita Madina kewaye kusan guda uku duka duwatsu ne da yana da wahalar shigowa to inda za a iya shigowa sai aka yi rami to lokacin da aka yi ramin ne sabai nan manzo sallallahu alaihi wasallama sun ga waɗannan mutanen gaba ɗaya sun zo an kasa zuwa ko ina mutum hutsari ma zai huta tsorace yake to shine suke ganin cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya musu addu'a to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari cewa game da imani wani ga yanda aka mishi jarabawa an raba shi gida biyu game da imani wani an zo an hudda mishi naman fata shi gaba ɗaya kenan kamar ya so ya ce musu ko kuma ma yanzu har yanzu ma ba wanda ya mutu kuna raye sai dai bai hana kuna jin yunwa ko kuma tsoron da yake cikin zukatanku to lalle ne am hasibtu an tadkhulu jannata wannan yana nihin akan cewa duk mai imani ya sa a kanshi Allah madaukakin sarki zai iya jaraba shi kuma jarabawa ta kowane bangare abinda ya shafi tattalin arziki jarabawa bangaren lahiya jarabawa bangaren abubuwan da mutum yake iyalin shi ne duk wani abin da ka sani duk karamcin shi duk yawan shi Allah madaukakin sarki zai iya jaraba ka game da imani a ga cewa addini nan da kake yi gaskiya ne ko kuma dama a'a kawai dai ka ga mutane ne sun yawa ko kuma kowa addinin yake yi kai ma kace shi zaka yi lokacin da ka sha wuya sai ka ce na wasa idan jin dadi ya zo sai ka ce da kai zai to kaga wannan baya daga cikin halaye na mutane bayan Allah na gari wanda Allah subhanahu wataala yake yawan faɗin su a cikin alqur'ani a suratul ankabut farkon aya Allah yake cewa alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanu mutane suna tsammanin cewa idan sun ce mun yi imani zamu bar su Allah ya ce ba haka bane wal qad fatanna allazina min qablihim mun jarabi wanda suke bayan su kahin su fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna alkazibin Allah yana jarabawa ne dan ya san mai gaskiya idan ya san kuma wanda addinin shi da yake a baki ne addini na ƙarya to idan Allah ya kawo wani jarabawa an aka girgiza sai kaga na kirki sun bayyana to duk mai imani ya san cewa Allah mawaukin sarki zai iya jaraba shi malaka wa qad hasala min hadha janib al-azim lis-sahaba radiyallahu anhum yawm al-ahzab kama qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ki wannan labarin gazawat ahzab lokacin da aka shiga cikin tsanani Allah ya cewa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum sai ga waɗanda suke makiya addini sun zo masa sahabbai ta sama ta ƙasa ko ina duk inda mutun ya daga ido kawai baya ga kowa sai ka hure da jama'ar su da mutanen su wanda kuma ya wuce a ce musulmai sun yake su Allah ya ce wa iz zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir idanuwa suka yi ja kowa ido in mutun ya shiga tsoro yanda idanuwan shi suke jujjuyawa kuma zukata kowa zuciyar shi ta zo kamar wuya kai ka ce zuciyar mutun za ta huta saboda tsananin tsoro wato zununa billahi zununa mutane suna zato iri-iri yanzu addinin nan zai kare kinan daga yau za a kashe annabi da sauransu musamman munafukai kuma nan Allah ya bayyana munafukai da yawa daga ciki cewa dama ashe matsorata ne addinin da suke ba gaskiya bane to Allah dama yana yin haka dan ya nuna waɗanda suke masu gaskiya da kuma waɗanda suke masu ƙarya hunalika tuliyal mu'minuna wazilzulu zilzalan shadida Allah ya ce anan ne ko kuma a can ne aka gilgiza mu'minai aka jarabe su gilgizawa mai tsanani to imani anan ne ya tabbata mara imani kuma shi za ka ga cewa ya koma gida sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura da munafukai da wanda suke tare da su wanda suke da cuta ta rashin imani a zuciyarsu da suka ga irin cikin halin da aka shiga ana tsoro sai suke cewa ai daman annabi ya kawo mu ne dan ya kashe mu ai kawai babu wani taimakon Allah yanzu shikenan tamu ta kare to kaga wannan masu munafici kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya watsar da ita wannan jama'a ba tare da ko yakin su ba ma'ana kenan kamar kai ka ce kawai wata wani salo ne Allah ya kawo wani abu ne Allah ya kawo dan a ware cewa wane imanin shi kaza ne wane shi kuma imanin shi ma kaza ne sai Allah ya aiko da iska da kuma junudan ya ce wa junudan lam tarauha Allah ya aiko da wasu rundunoni da iska da sauransu gaba ɗaya kafiran suka watse kuma yakin ba a yi shi ba kenan kaga su munafukai masu cewa Allah da manzon shi sun ruɗe su ba gaskiya bane suke kaga sun huzo a hili to wannan duk yana daga cikin jarabawa Allah subhanahu wa ta'ala kuma basu imani malai sai ga tawallan ma sa'ala hira qalu abu sufyan lokacin yana sarkin makka bai imani ba yana zuwa kasuwanci sham hira kal yaji ko kuma ya ga risala annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi letter cewa kai imani zakka tsira to shine sai ke tambaye shi wai wane ne shi wannan annabi wane da wannan jama'a shi to cikin irin tambayoyin da Abu Sufyan Hiraqal ya mushi yake ce mushi kun yake shi Abu Sufyan yace eh sai ya ce mushi to yaya yaki tsakaninku da shi sai yake cewa sijalun yudalu alaina wa nudalu alai ai yaki tsakaninmu da shi wannan annabi kaman abu ne wanda yake na yau da gobe yau in yaci nasara akan mu mu ma gobe mu ci nasara akan shi to Hiraqal da yake yana da addini mana kenan yana da karatu na littafin su sai yace eh gaskiya ne wannan shine siffa annabawa qala malam sai yake cewa kazalika rusul tubtala summa takunu laha al-aqiba shi Hiraqal da Abu Sufyan ba shi wannan tambaya sai yace haka annabawan Allah ana musu jarabawa amma a ƙarshe nasara ta su ci to kamar yadda ya kasance a gazawat ahzab to saboda haka Allah subhanahu wataala a wannan ayar mai girma yana karantar da mu darasi mai muhimmancin gaske akan cewa mutum kada kai kwanci haka kawai kace ai kai shikenan kai imani babu abin da zai same ka rayuwarka za ta kasance lahiya lau haka iska ubangiji subhanahu wataala bari dai ka sa akanka cewa Allah zai iya maka jarabawa ta kowane bangare Allah yake cewa zulzulu وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله kaga anan gabar hamma shi annabin karan kanshi da waɗanda suke tare da shi kowa sai ya rika cewa wai yaushe ne ma'ana nasara ta Allah za ta tabbata tunda Allah ya bada labari cewa nasara ta shi ce rundunonin Allah su ne masu samun nasara to wanda imanin shi ba cikakke bane sai ya rika tsammanin kamar ba haka bane malai ce ai yastaftihuna ala a'da'ihim wa yad'una bil qurbi al farj wal makhraj sai su rika kira wanda yan adawa ga sun zo sun yi kaka gida yaushe za a ci nasara a kansu yaushe ne musuluncin zai ci gaba kaga manzo sallallahu alaihi wasallama yace ma sahabbai gaugawa kuke amma Allah sai ya cika wannan addini kada ku tsorata inda dhiqil hali wa shidda lokacin da aka shiga cikin tsanani sai a riga tambaya cewa ina nasara Allah sai Allah ya ba su amsa cewa ala inna nasarallahi qarib ma'ana kenan ku saurara nasarar ubangiji tana nan kusa to kusa a wajen ubangiji subhanahu wataala kada kai tsammanin kusa irin naka Allah zai jarraba ka shekara 1 shekara 2 shekara 3 iya karshen rayuwar ka shekara 50 ko shekara 60 duka wannan kuma qarib ne a wajen Allah kenan kai ne kake ganin kamar wani nesa ne to Allah subhanahu wataala fa'alu lima yurid kamar yadda Allah subhanahu wataala sai yake cewa fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra duk lokacin da ka shiga cikin tsanani to zaka samu cewa sauki yazo shine malamai na usul fiqh suka ce idza daqa al-amru ittasa duk abin da ya tsanani to ka tabbatar da cewa akwai sauki a tare da shi kenan wani lokaci ma rashin makuncin yana nuna nasara ba a kusa ba take to amma tabbas in dai jarabawa ta zo an shiga cikin tsanani da kumci to kawai shikenan kasancewa ala inna nasarallahi qarib mana nasara ta ubangiji subhanahu wataala tana nan kusa to wannan kuma shine duk abin da ya kamata bawa mai imani ya sa a kanshi rayuwa musamman rayuwa ta addini ba rayuwa ta mutum ba kakka diba rayuwarka karan kanka mutiye dibi addini tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau yaya addini yake tahiya yaya ake ma addini irin abubuwa na takurawa abubuwa na musgunawa abubuwa na shafa kashin kaji musamman a zamani ne yanzu kawai watsa labarai idan kuna gani idan in talabijin ne in hira ne ake da jama'a in mine ne ake duk abin da ake yi so ne ake a samu matsala ta musulmi da musulunci kuma idan mutum ya dauki kharitatul alam misali kart ta duniya in mutum za ka ga wani wuri inda ya ja ana tsananin rikici da rashin zaman lahiya in ka bibiya sai ka ga mafi yawa kasashen musulmi ne mana kenan nasasu ne ake yi ba wai su kadai bane a duniya ko kuma ba su kadai bane in a ce jahilci ne ko kuma a ce rashin tattalin rashin arziki ne ko a ce rashin ilimin duniya ne ko rashin ilimin wane ne ai ba su kadai bane masu irin wannan a duniya to amma menene makirci ne na makiyan addini duk inda musulmi suke kada su zama lafiya kada ayi sallah kada ayi azumi kada addinin musulunci ya samu zama haya zaman to na nesa ma ya san shi adalcin shi da kasancewar shi addinin da yayi salihun li kulli zaman wa makan a kowane lokaci addinin da zaka yi daidai da rayuwarka daidai da zamaninka daidai da garinka shine addinin musulunci to ba a so mutane su gane wannan to saboda haka kenan duk lokacin da kaga addini kamar an mushi wani abu ka tabbatar da cewa inna nasarallahi qarib mana kenan nasara ubangiji tana nan kusa yi ma addini makirci ko kuma wani abu wanda yake na cin zarahi ko kuma na adakushe shi shi kuma wannan ba hanya bane wai ka sa cewa wai anya kwa addinin ma na Allah ne to in addinin Allah ne an mushi kaza musulma an musu kaza an musu kaza an musu kaza sun kasa cin nasara kaza to ka tabbatar da cewa hiraqal duk da cewa musulmi bane Abu Sufyan kaga tambayar da ya mushi yace me yaya annabawa yace haka Allah yake jaraba su to amma a ƙarshe su za su ci nasara kenan dan kaga addini a cikin wani tsanani ko kuma a cikin wani yanayi kai da abin da yake a gare ka kai addini yanda Allah ya umurce ka qala Allahu qala Rasul da kuma kira zuwa ga addini da kuma aikata duk wani abin da yake na kanka don yaso kuma nasrullahi sai ta zamanto qaribun Allah subhanahu wataala shi yake bada nasara yace wa inna jundana lahumul ghalibun Allah yace duk lokacin da ake a ce ga runduna wanda take ta ba ta Allah ba ta shedan ga runduna ta Allah to sai Allah yace kowane lokaci rundunonin mu su suke cin nasara a ji ubangiji subhanahu wataala Allah ya shirye da mu mun karanta wannan yas'alunaka madha yunfiqun, Allah subhanahu wataala yake cewa manzo suna tambaya ka menene ya kamata su ciyar, kenan abubuwa na sadaka da kyauta da kuma kyautatawa na yau da gobe. Qul, sai Allah ya ce manzo ka ce musu ma anfaqtum min khairin, abinda kuka ciyar wanda yake na alheri ne, to ga wanda za ku ciyar, kenan wanda suke na farko farko. Falil walidaini, uwaye su biyu, idan mutum kyauta ne zai ciyarwa ne zai wani gwaninta ce zai, to ga inda ya kamata ka fara gwaninta iyayenka. Wal aqrabin, kuma waɗanda suke makusantanka, ƴan uwan babanka maza da mata, ƴan uwan mammanka maza su da matansu, kuma har da ƴaƴansu, ƴan uwanta ƴaƴansu mazan su da matansu, ma'ana kenan sunan al aqrabin, waɗanda sai kusa da kai suke. Wal yatama, in yaso kuma akwai wanda suke daraja wajen ciyarwa, su ne marayu, su ma na ana so mutum ya yi gwaninta a wannan ɓangare, saboda irin fadalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wanda ya ɗauki maraye, Annabi ya ce da shi a gobe kiyama kahatai ya tsotsin shi haka. Wal masakini, haka kuma miskinai, su ma ya dace ya kamata in bai zama wajibi ba a ce an taimaka musu. Wabni sabil, da matahi, ko da mai arziki ne, inda yana taya guzurin shi ya ƙare, ya cancanta a taimaka mishi. Wa ma taf'alu min khairin, Allah ya ce duk abin da kuka aikata na alheri, fa inna Allah bihi alim, lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne. Allah ya sani, ya gani irin abubuwan da ka ciyar, an yi so kuma niyyarka za ta yi aiki. Muqatil yake cewa hazil ayatu fi nafqati tatawwu, wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala na magana ne akan ciyarwa wanda yake na sadaka, ma'ana na nafila, ba na wajibi ba, ba ana magana akan zakka ba, zakka wajibi ce. Yace wa ma'anal aya yas'alunaka kayfa yunfiqun, ma'anar ayar kamar suna tambayar ka, inji muqatil, yaya za mu ciyar da dukiyanmu. Qalahu ibnu Abbas wa Mujahid, aulana Abbas shi ma haka ya fasara da Imam Mujahid. Fa bayyana lahum ta'ala zalika, sai Allah ya bayani cewa qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibn as-sabil, ai israfuha fi hadhihi alwujuh, manakin kama Allah ya ce in kuna so ku ciyar dukiya, ku ciyarwa ta nafila ta sadaka, to waɗannan ya kamata, iyaye ɗan uwa na kusa da kusa, a ƴan uwan ma na kusa, sai ka riƙa lissafin wanda yake kusa da kai, manakin misali a ce ɗan uwan babanka ga su nan yayi da kannu, kaga su yi kusa da kai akan ɗiyansu su can ƙasa, to haka za ka yi ta lissafi al-aqrabin, da kuma miskinai, da kuma wanda suke marayu, da waɗanda suke matafiya, to wannan su ne ya kamata a ma sadaka. Kamar yadda zuwa cikin hadisi wanda yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama, waye ya kamata an ciyar da shi, sai Annabi ya ce mishi ummuka wa abaka, da mammanka da babanka su ne ya dace ka ciyar da su. Ya ce kuma wa, ya ce ukhtaka wa akhaka, ƴan uwanka, ma'ana kenan uwarku da ubanku ɗaya, ko kuma a ce babanninku guda, ko kuma uwarku guda, to waɗannan duk wanda kake jini ya haɗa ku ƴan uwa ne, to su ne ya kamata. Summa adnaka fa adnaka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai na kuma wanda yake kusa da su, sai ka riƙa lissafi, wani ya yi kusa da ni saboda dangane kaza, wani ya yi kusa da ni, to haka za ka yi ta ciyarwa, inda abin da yawa ne haka za ka yi ta gangarawa. Watala maimuna, maimun bin mahran hazi al-aya, maimun bin mahran da ya karanta wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai karanta wannan ayar, summa qala, sai nan sai ya ce hazihi mawadi'in nafaqa ma zukira fiha batalan wa tablan wala mizmaran wala tasawira khashab. Maimun bin Mahran sai yake cewa waɗannan su ne abubuwan da aka ce mutum ya yi sadaka, gwaninta da ake, ya ce ba a ambaci ba kiɗa ko ta ganga, ba a ambaci ba wani garaya, ba a ambaci ba wani surori da ake yi mutum a yi ta zane da itatuwa da sauransu. Ya ce wala kuswatu khayyatin ko kuma khitan, ya ce haka kuma ba a ambaci ba wani irin kayan sawa, kenan dukkan wani abubuwa ne waɗanda suke ba su bane ya cancanta, in dai har kana dukiya, kayi bukatar gidanka da iyalinka ta ishe ka, kana so ka yi gwaninta, to ga wanda ya kamata ka yi gwaninta da su, iyayenka, ƴan uwa na kusa, marayu, miskinai, matahiya, waɗannan su ne ya cancanta, in bai zama wajibi ba, to su ne ya kamata a taimaka musu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim, mala yace mahma sadara minkum min fi'li ma'ruf, fa inna allaha ya'lamu, duk aikin da mutun ya aikata Allah ya san shi, in biye ka bada Allah ya sani, in miliyan ɗaya ka bada Allah ya sani, babu zancen karamci. Ittaqun nara walau bi shiqqit tamr, annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu nisanci wuta ko da rabin dabino, kenan lokacin da zaka kyauta ko sadaka kakkare ni abin da zaka bada, wanda zaka bashi shi mabukaci ne, ko riga ce kana ganin bata dace ba kai ta tsuho da yawa, to wani a wajen shi sabuwa ce, mana kenan kada kare din wannan. Wajiziyakum ala zalika aw farajaza, Allah zai cika muku cikakken sakamako. Fa innahu la yuzlimu ahadan misqala zarra, Allah bai zalunta mutun daidai da ƙwayar zarra, kenan duk abin da ka aikata Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ladan shi. Allah ta rike mu abin da muka yi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan gaba daya. Wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.